الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 18 ga watan Rajab shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 24 ga watan 4 shekara ta 2016 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Riyadus Salihin kafin darasi na yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da yan tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa wato jira da ake ma liman idan yayi lati shin yana da asali ko ba shi da asali a addini kamar an kayyade lokacin sallah liman ya samu lati shin za a jira shi ko kuma ba za a jira shi ba a tura wani ya wuce gaba yayin sallah dole ne ku jira liman matukar bai ba da izinin cewa in lokaci yayi kar a yi jiran shi kuma jiran da za a ma liman za a yi masa jira jiran da ba zai tsananta akan jama'a kuma ba za a fitar da sallah daga lokacinta kaga ai dan jiran liman kamar minti 10-15 ai ba wani abu bane ba na kai ruwa rana ana iya jiran liman minti 10-15 domin ba a san uzurin da ya tsaida shi kuma dole a yi jiran shi dalilin da ke tabbatar mana cewa wajibi ne ma mu su yi jiran liman wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin na cikin sahihul bukhari an tada ikamar sallah an gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya wuce gaba ya tsaya a mahallinsa na limami iya abin da ya rage yayi takbiratul ihram sai ya tuna yana da janaba manzon Allah sai ya ma mamun isharar yace ku makanaku manzon Allah yace ku lazinci kunku ku tsaya suka tsaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gida yayi wanka ya gama sannan ya fito ya wuce gaba yayi kabbara ba tare da an sake ikama ba wannan fa bayan an tada ikama ne mamu suka yi jiran shi ya shiga cikin gida yayi wanka sannan ya fito kuma aka ci gaba akalla a tunaninka shiga gidan shi da fitowar shi da wankan da ya dauk kamar minti nawa a kadan a dau minti goma to wannan fa bayan an tada ikama ne ina kafin a tada ikama kuma gaya wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a sun hadu suna jiran shi wani sahabi sai ya zo sai ya hudda shi gefe yake masa hira wannan dabi'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da al'adar shi in kana masa hira baya yanke ka bari yake sai ka kai aya sai ka gama bayanin ka tsaf har aka zo aka ce ya rasulullahi barci ya dauke mata da kankanan yara sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito aka yi sallah manzon Allah yake cewa wallahi in ba dan kada na tsananta ma al'ummata manzon Allah yace wannan lokaci shine lokacin isha wanda ya dace da ita sai da aka kai kusan karfe 12 na dare, domin kamar yanda yake a cikin wata riwaya sulusun wannan sulusun dare na farko, a wata riwaya wannan nisful layl, akalla an kai kusan karfe 12 sannan ya fito aka yi sallah, barci ya fara dauke mata da kankanan yara. Wannan fa bayan ana jiran shi ne kuma dole aka yi jiran shi. To dan haka kasancewar yana daga cikin rashin ladabi wanda muka samu kanmu a yau, minti daya ba a iya ba liman. Da zaran liman ya danyi lati zaka ga mutane wasu suna waiwaiwaiwai, wani yana tsoki kamar yanda wani albashi suka masa suke biyan shawata. Dole ne a jira liman, dole ne a jira liman. Kuma wannan jira da kuke ma liman, ku tabbata cewa a cikin ladan sallah kuke, amma ba kowa ba zai kasance a cikin ladan sallah sai wanda yayi ladabi ya tsarkake niyya, ya san sakamakon da Allah ya tanada ga duk wanda yake jiran liman. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce ya bayyana mana cewa duk wanda ya zo masallaci yana jiran limami ya zo a yi sallah, manzon Allah ya ce to ba zai gushe ba yana cikin sallah har sai limami ya zo a yi sallah. Kamar yanda yake cewa salatu ahadikum jama'atan tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqihi bi'an wa 20 daraja, sai yace wa zalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a thumma ata almasjida la yukhrijuhu illa as-sala la yuridu illa as-sala la yanhazuhu illa as-sala lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha daraja wa hubba anhu biha khati'a hatta yadkhula al-masjid fa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanati as-salatu hiya tahbisu hadha huwa mahallu shahid. Manzo Allah yace dayan ku idan ya kyautata arwallarsa daga gida ko daga mahallin sana'arsa, ya tashi takanas ya tafi zuwa masallaci, ba abin da ya tada shi daga gidansa ko daga masana'antarsa sai dan ya je masallaci ya yi sallah. Manzo Allah ya ce to ya tabbata cewa ba zai yi taki taki face sai an ɗaukaka darajarsa kuma sai an shafe masa zunubinsa har akai lokacin da zai shiga masallaci. Manzo Allah ya ce fa iza dakhala almasjida, idan ya shiga cikin masallaci kana fi salatin, ya kasance yana cikin sallah, ma kanati salatu hiya tahbisuhu, matukar sallar ita ce ta tsida shi. Wannan yana tabbatar mana duk wanda ya zo masallaci yana jiran sallah, to wannan yana cikin bai gushe ba yana cikin ladan sallah. To dan haka kasancewar dole ne a yi jiran liman, dole ne a yi jiran liman. Amma in ya ba da izinin cewa in lokaci ya yi, to kada a yi jira na ku gabatar da wani ya yi sallah. To wannan ya sauka daga kan haƙƙin shi, ya ba da izini ba laifi in lokaci ya yi a gabatar da wani ya yi. Kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda hadisi ne sahihi, lokacin da labari ya zo masa cewa wasu daga cikin jama'a ta mu'mine sun samu rashin zuttuwa tsakankaninsu har ya kai junansu yana bugun juna da iccen dabino da takalma, jama'ar da ke zauna a can Quba sune Banu Amr ibn Auf. Labari da ya iso ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi ya tafi domin ya sulhunta tsakankaninsu. A lokacin da ya je ya sulhunta su, a lokacin hantsi ne ya je, da ya je ya sulhunta su aka ma juna gafarayya, sai suka ce a to ai ba za ka da ba za ka koma ba sai ka dakata mun shirya maka gara ta baki sai mun maka abinci na musamman. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dan jinkirta. To sai aka samu latti kafin ya iso Madina, lokacin sallar azhar yayi, manzo Allah yayi latti, Bilal Allah ya kara masa yadda, sai ya zo sai ya faɗa ga Abubakar ya ce Abubakar ko za ka iya wucewa gaba kama jama'a sallah. Abubakar ya ce ma Bilal in ka bani izini ba, Bilal ya ce na baka izini. Abubakar ya wuce gaba. Anan me za mu fahimta a cikin sahabbai gaba ɗaya latin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wanda ya karambani ya wuce gaba, sai da Bilal ya ba Abubakar izini sannan Abubakar ya wuce gaba. An fara sallah kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iso. Jama'a sai suka ringa tabi, suka ringa tabi. Abubakar da ya ji tabin jama'a sun yawa sai ya waiwayo. Waiwayowar da yake sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bayansa. Manzon Allah sai ya mishi isharar cewa ya tsaya ya ci gaba da sallah. Abubakar sai ya jayo da baya. Manzon Allah sai ya wuce mahallinsa ya ci gaba da sallah. Da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo sai ya ce ma sahabbai, ya ce musu, idan wani al'amari ya same ku kuna cikin sallah, manzon Allah ya ce ku maza abinda aka shar'anta muku tasbihi. Ya ce wa inna matasfiku linnisa, tabi na mata ne su ne aka shar'anta ma in suna cikin sallah wani al'amari ya faru, idan mace ce ce tabi za ta yi, idan namiji ne sai dai yayi subhanallah, yayi tasbihi ya ce subhanallah. Misali kana sallah, wani sai yayi sallama, babu wanda zai amshi sallama a cikin gidan sai kai subhanallah, sai ka ce subhanallah. Idan kai wannan tasbihi, to in ya karanci addini zai san halin da kake ciki, ba zai yi ta kuka sallama ba, iya abin da zai yi zai jira gulgudan yanda zaka gama sallah ya sake sallama sannan a amsa masa. Sannan sai ya ce ma Abubakar, ya ce mi ya hana ka tabbata agunka lokacin da na maka nunin cewa ka ci gaba da sallah? Sai ya ce ya Rasulallahi, ina ni ina tsayawa wato gabanka ya Rasulallah, ina shiga gabanka. To kaga anan al-Imam al-Bukhari sai yayi babi na musamman akan cewa liman ratibi idan yayi lati, wani yayi karambani ya wuce gaba, to idan yazo yana da ƴancin da zai janyo ka, kai da kai karambani ka wuce ya ci gaba ya bada sallah, ba ruwan shi da raka'a nawa kuka yi, kawai sallah zai ci gaba. In sallar ku ta cika, ku zauna ku yi jiran shi, in ya yi da ciko abinda ya rage masa, in ya salamce sannan ku salamci. Don haka dai a takaice, jiran liman wannan dole ne a yi jiran shi, wajibi ne. An gane ku? Baya halatta, baya dacewa masallacin da yake da liman ratibi in ya yi lati kawai wani dan karambani ya wuce gaba, sai dai inda izinin shi. Don haka wani dan uwa can da suka takura masa wani limami na cewa ya yi lati, ya yi lati, sai ya zaunar da su bayan an gama sallah ya ce kowace sallah ku yanke mata iya lokacin da ya dace. Suka yanke lokaci, sai ya ce to daga yau ku nemi limancin ku, ku nemi limamin ku, ni na yi marabus na daina. Tunda dai jira dan lokaci takaitacce ba za ku mun ba, ya ce daga yau ku nemi limamin. Wannan duka yana daga cikin abubuwan da yanda mafi yawan mu a yau wallahi ba mu san kimar limamanmu ba. Liman a takura fa yake, duk inda yake in aka ce lokacin sallah ya kusanta, hankalin shi da tunanin shi a nan yake, kar jama'a su zo suna jiran shi. To wani dan uzuri ya tsida shi ba kusan ba ko menene, kuma yau da gobe sai Allah, haka muke faɗa wa Hausawa, kuma maganar haka ce, yau da gobe sai Allah. Kenan ya kamata ya zamanto muna ba limamanmu uzuri. Tambaya ta biyu dan uwa ke cewa, ya ji wani malami a jiya yana cewa wai hijabi baya da asali a cikin addini, asalinsa wai yahudanci ne. Haka ne ya faɗa ku? Wannan ba a kiran shi malami, kuma wallahi tallahi akwai waɗanda suke ci da gumin malamai, suke shiga gidan rediyo a garin nan na da magaran, kuma alhali ba malamai ba ne. Wallahi tallahi yanda suke ma musulunci karan tsaye, ayoyi na Alƙur'ani za ka ji suna magana wanda kwata-kwata maganganunsu sun ƙaryatar da waɗannan ayoyi. Wannan magana da ya faɗa, wani ɗan uwa ya faɗa mun, ya maimaita mun, ba su ɗaya ba su biyu ba. Wai yana cewa wai sanya hijabi munafirci ne, wai mace ta sanya hijabi ta lulluɓe jikinta wai munafirci ne. Wannan ba a kiran shi malami, ba malami ba ne. Wanda hijabi nassi ne na Alƙur'ani ya tabbatar da shi, Ubangiji ta'ala yake faɗa a can cikin suratun Nur, wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, sai yace wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna. Ubangiji ta'ala yace wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna, mata su saki wato mayakansu su rufe dukkan wasu lalloki wanda yake na jikinsu tun daga sama har izuwa ƙasa. Wajibi ne mace mumina ta rufe jikinta. Sai ya ce wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna al-aya. Kuma haka can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'zayn wa kana Allahu ghafurar rahima. Ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu, ya kai wannan annabi, kulli azwajika, ka faɗa ga matanka wani wa banatika da ƴaƴanka, wani sa'il mu'minina da matan mu'minai, yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Ubangiji ta'ala yace su lulluba jilbab ɗin su, wato a jikin su gaba ɗaya. Jalabib jam'i ne na jilbab. In aka ce jilbab, ita ce riga wadda za ta lullube dukkan jikin mace tun daga sama har zuwa ƙasa. Sai ya ce zalika adina an yu'rafna fala yu'zai, wannan shi ne mafi kusa da za a gane cewa mata ne waɗanda suke muminai. Fala yu'zain, ba za a cutar da su irin yadda ake cutar da bayi. Daman bayi su ne aka san da bayyanar da wani ɓangare na jikinsu, ba mata ba waɗanda suke ƴaƴa muminai. Don haka kuma ga hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa. Dole ne mace ta sanya hijabi. In aka ce hijabi shi ne tufafin da zai lullube gangan jikin mace gaba ɗaya tun daga sama har zuwa ƙasa. Kuma dole ne ta sanya khimar. In aka ce khimar shi ne marfin kai wanda zai rufe kanta gaba ɗaya, gashinta daidai da misƙala zarra ba zai bayyana ba, wuyanta ba zai bayyana ba, nan ƙasan wuyanta, ƙasan haɓarta ba zai bayyana ba. Iya abinda ya halatta ta bayyana shi ne kewayen fuskarta da tafukan hannu. Kuma shi hijabin mace yana da ƙa'ida, akwai dalilai waɗanda suka tabbatar da sharuɗa game da hijabi na mace. Dole ne hijabin da mace za ta sa ya zamanto kakkabra ne, wanda ba a ganin abin da ke bayansa, ma'ana kada ya zamanto sarasara, ko mu ce kada ya zamanto transparent, wanda za a ringa ganin abin da ke bayan shi. Sannan kuma hijabin mace kada ya zamanto ya matsa jikinta yanda zai ringa siffanta jikinta, ya zamanto tun daga sama har zuwa diddigenta gaba ɗaya ya lullube. Ummu Salama Allah ya ƙara mata yadda, dalilin da yake ƙara tabbatar da cewa sanya hijabi ga mace wajibi ne, hadisi ne ingantacce na cikin Sahihu Muslim. A lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa thalathatu la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Manzon Allah ya ce akwai nau'i uku daga cikin mutane, dangogi uku. Manzon Allah ya ce Ubangiji ta'ala a ranar kiyama ba zai musu zance zancen da zai faranta musu zuciya, sannan ba zai kalle su kallo wanda yake na jin kai. Abu na uku, sannan Ubangiji ta'ala ba zai tsarkake su game da dattin zunubi. Abu na hudu sai ya ce walahum azabun alim, tare da haka sun cancanci azaba wadda take ma'abuciyar radadi. Farkonsu sai manzon Allah ya ce almusbilu izara, mutumin da ke sakin tufafinsa, wato yake wuce ka'ida ta shari'a, yake sakin wandansa. Duk wanda ya saki wandansa ya wuce idan sau, to Ubangiji ta'ala ya tanada masa irin wannan ukuba kala hudu a ranar kiyama. Ko mutumin da zai saki hannun riga ya wuce tsinkiyar hannu, ko mutumin da zai yi doguwar riga, wannan doguwar riga ta wuce idan sau, wanda ake kiranta tazarce, ko ya zamanto mutum ya yi rawani, gezan rawani ya zamanto ta wuce tsakiyar bayansa, wannan duka ana kiran shi isbali. Manzo Allah ya ce almusbilu izara, wanda ke sakin gyautansa ya wuce ka'ida ta shari'a. A lokacin nan Ummu Salama sai ta ce ya Rasulullahi, yaya mata za su yi da gezar wato tufafinsu, domin mata suna jan gezan tufafinsu a ƙasa. Ta ce ya Rasulullahi, yaya za su yi? Ta ce yaya mata za su yi da gezar tufafinsu? Manzo Allah sai yake cewa yurakhinahu shibran, ba laifi mata sukan iya sakin tufafinsu ya ja ƙasa ɗani ɗaya. Idan aka ce ɗani shi ne haka, bayan fa ya sauka ya rufe diddige, manzo Allah ya ce ba laifi za su iya ja ɗani ɗaya. Ummu Salama tace idan tankashifu aqdamuhunna, tace ya Rasulullahi in har dani ɗaya ne mata za su saki ya ja ƙasa, to ai dugadugan su za su bayyana da zaran iska ta dan kada, diddigin ta zai bayyana in dan dani ɗaya. Manzon Allah sai yace yurkhinahu zira'an wala yazdina alayhi. Manzon Allah yace ba laifi mata suna iya sakin tufafin su ya ja ƙasa kamu ɗaya. Manzon Allah yace amma kasu dada akan kamu. Bayan fa ya sauka ya rufe diddige, manzon Allah yace sauran tufafin ya zamanto a samu kamu ɗaya yana jan ƙasa. To dan haka irin waɗannan malamai ba a kiran su malamai, kuma maganar da yake ya ringa cewa wai al'ada ce ta Laraba kamar yadda wasu suke irin waɗannan irin yadda suke sukan addini su ce wai al'ada ce ta Laraba, ba magana al'ada ta Laraba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba manzo bane na Larabawa, manzo ne na dukkan duniya. Kuma wannan mayafi da gyale da mata suke yafa anan, wallahi wannan baya tsayawa matsayin hijabi, saboda mayafin da suke yafawa sai ya rufe jikinsu, sai kaga kafadinta, kaga kirjinta, kaga komai, kuma abin da yake bayan wannan mayafi ana gani. Kuma shi wannan malamin da kuke faɗa, matan shi hatta da ƙarin gashi yi suke, haka yake fitowa a cikin gidan rediyo yana karantsiye akan irin waɗannan al'amura. To dan haka kasancewar dole ne mace mumina ta sanya hijabi a fi sabilillahi. Yanzu hijabin nan ka diba ka ga yanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana wannan ni'ima, duk makaranta ka je ma makaranta ta boko zalla ba ma wadda take da karantarwa ta addini, inda za ka kasa matan da suke karatu a wannan makaranta, in ka kasa su kashi uku a kaɗan sai ka samu kashi ɗaya masu hijabi, wata makarantar sai ka samu kashi biyu, duk makarantun da suke garin nan. Wannan ci gaba ne aka yi ko komawa da baya ne aka yi? Don haka fitinan nan malami ne so yake mata su ringa fita tsirara, shi ne bai Yahuda, saboda shi abin da yake bukata tabarruji yake bukata mata su ringa fita a tsiraici. Shi ne yake da bukata. Irin fasikan malaman nan ne miyagu. Don haka kasancewar wannan bai ma dace a waiwaya shi. Don haka a fi sabilillahi ya kamata ya zamanto mutum ya san wani malami zai saurara. Ka san wani malami za ka saurara. Domin wani malamin idan ka saurare shi ba abin da za ka fa'idanta na addini, sai ma ya jefa maka shubha a cikin addininka. A darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na halaccin wato shan abin sha a tsaye, misali ko ruwa ko abin da ya kama da haka in za ka sha. Shine malam ya yi bayanin cewa ya yi babi na musamman a baban da ke bayani game da halaccin mutum yakan iya sha a tsaye. To tare da cewa ba shi ba ne baban da muka gama, shi ne baban da ke bayani game da karhanci na yin busa a cikin abin sha. Kamar misali, idan kana shan abin sha, to baya dacewa ka yi busa a cikin wannan abin sha. Gidauniyar ka dawo da numfashinka a ciki baya halatta. Idan ka ga wani abu wanda yake na tattaka a cikinsa, misali ko wani ƙaiƙai ya fada a cikin makayin ko abin da ya kama da haka, to baya halatta ka busa domin ka gusar da wannan. Iya abin da za ka yi sai ka karkata makayin ka zubar da wannan ruwa in ya so sannan ka sha. To haka dawo da numfashi a cikin abin sha wato baya halatta, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani. Shi ne muka ga hadisin da malam ya zo mana da shi a ƙarƙashin baban da ke bayani ga hadisi na Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha ani nafki fi sharab, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani game da busa a cikin abin sha. An gane ku? Fa qala rajulun, sai wani mutum ya faɗa yace ya rasulullahi alqazatu araha fil ina, yace nakan ga wata tattaka wani lokaci a cikin makayi idan ina shan ruwa. yaya zan yi? Fa qala, sai manzon Allah yace ahriqha, ka karkata wannan makayi, ka zubar da wannan tattaka da ka gani. Qala, sai yace inni la arwa min nafasin wahid, yace ya rasulullahi bana iya koshi game da numfashi ɗaya idan ina shan ruwa, ma'ana insha Allah numfashi ɗaya yace bana iyawa, bana iya koshi. Qala, sai manzon Allah yace masa fa abini laqadaha idhan amfi, in har baka koshi a lumfashi ɗaya, manzon Allah yace idan ka buƙaci lumfasawa, to ka nisanta makayin daga bakinka, kayi lumfashi, in ka gama lumfashin sannan ka dawo da makayin ka ci gaba da sha. An gane ko? Har akai lokacin da zaka koshi, wanda mun wuce da hadisi wanda yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana shan ruwa a lumfashi uku, ma'ana idan ya sha ya sha ya sha, sai ya dan janye makayin gefe sannan ya lumfasa, sannan kuma sai ya dawo da makayin ya sha ya sha, sannan kuma sai ya maida wannan kin gefe ya dan lumfasa, sai yayi haka kusan so. Dan haka a takaice wannan hadisi yana nuna mana haramcin wato yin busa a cikin makayi, ma'ana baya halatta. Hikima anan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi hani kamar yanda bayani ya gabata, domin takan iya yiwa kai wannan busa, akwai wata bushashiyar majina a hancin ka ta fada a cikin ruwan, kuma kaga ai ka kazamtar da shi ga wanda zai biyo baya a wajen sha. Ko kuma ya kasance mutum yana da irin lumfashi wanda yake da wari, idan ya dawo da lumfashin nashi a cikin makayin, yakan iya wato jirkita ruwan, ya zamanto wanda zai sha bayansa, wato ya kyamaci wannan ruwa. Don haka dai a takaice baya halatta mutum ya yi busa a cikin wato makayi idan yana shan abin sha, in ma wani abu ne ka gani a ciki, sai dai ka karkata ka zubar da shi. To wani yakan yi tambaya a sati da ya wuce, ya ce to ina ga misali yaro karami da ake busa masa abinci, wannan ba laifi ana iya busa masa don abinci ya huce, ya ce. An gane ko? Wannan ba laifi ana iya busa masa. A nan abin da muke so ya ƙayyade mana cewa busa a cikin abin sha. Kenan, in kamar misali yaro ne za a busa masa abinci, wannan ba matsala bane, ba laifi ana iya busa masa. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu bayani jawazi shurbi qa'iman wa bayani anna la akmala wa la afdala shurbu qa'ida. An ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala, فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم, متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه أنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرهبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا نأكل على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائدا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس رضي الله عنه فالأكل؟ قال ذاك أشر أو أخبث. رواه مسلم. وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي. رواه مسلم. مالم الله يجي كان ساكي فدا wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin shan abin sha a tsaye da bayani game da cewa abin da yafi cika yafi dacewa idan mutun zai sha abin sha wato itsubun na ya sha an gane ko ya halatta mutun ya sha a tsaye to amma abin da yafi dacewa idan zaka sha abin sha ka tsubunna shine malam anan sai yace fihi hadisu kabsha as-sabiq wato ababan akwai hadisi wanda ya gabata hadisin kabsha Allah ya kara mata yadda wanda take fada cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo guna fa shariba min fi qirbatin mu'allaqatin qa'ima manzon Allah ya sha ruwa wato daga bakin salka salkar tana ratiye manzon Allah a tsaye ya kunce bakin salkar ya sha fa kuntu ila fiha faqat tace sai na tashi na je na kama bakin salkar sai na yanki domin in nemi albarka da gurbin bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace fihi hadisu kabsha wato akwai hadisi na kabsha Allah ya kara mata yadda wanda zai iya shiga a karkashin babun domin yana bayani game da halaccin shan abin sha wato a tsaye to shine anan malam sai ya zo mana da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke fada cewa saqaitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama min zamzam yace wani lokaci na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan zamzam fa shariba wa huwa qa'im manzon Allah ya sha alhali yana tsaye na ciko gidauniya da ruwan zamzam na bashi manzon Allah yana tsaye ya kafa kai ya sha wanda shi al-Abbas wannan Abdullahi ibn Abbas ya gadi shayar da al-Hazzai ruwan zamzam daga mahaifinsa al-Abbas ibn Abdul Muttalib kamar yanda shi al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya gada ne shi ma daga kakansa domin dukkan wasu matsayi waɗanda suke na kula da masallacin Allah mai alhurma wato an raba shi ne ga gida-gida na hidimar bakin Allah subhanahu wa ta'ala su ne al-Hazzai don haka al-Abbas ibn Abdul Muttalib da shi da iyalinsa su ne suke da jibintar wakilcin shayar da al-Hazzai ruwan zamzam shi ne anan yake cewa na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ruwan zamzam yace fa shariba wa huwa qa'im manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye ya karba ya sha kaga wannan hadisi kenan me yake fa'idantarwa halaccin shan abin sha wato a tsaye sannan hadisi na biyu a baban ko mu ce na uku a baban hadisin An-Nazal ibn Sabira Allah ya kara masa yadda ke fada cewa ata Ali radiyallahu anhu babar rahba wato Ali Allah ya kara masa yadda ya zo kofar rahaba me ake nihi da ar-rahaba shine wuri wanda yake mayarwaci kenan dandali shine a Hausa ake kira dandali ko kuma kace babban sarari kamar fili da ake barin shi babba a kofar fada shine ake kira da ar-rahaba to ita wannan rahaba sananna ce a birnin Kufa an gane ko Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato ya mai da khalifanci can birnin Kufa can ya tare domin a can yake da mabiya magoya baya masu yawa to shine yace ata Ali radiyallahu anhu babar rahaba Ali Allah ya kara masa yadda wato ya zo kofar ar-rahaba kenan ta birnin Kufa wannan babban dandali fa shariba qa'iman aka miƙo masa wato ruwa Ali dan Abi Talib yana tsaye ya kafa kai ya sha wa qala bayan ya gama sha sai ya fada ga jama'a yace inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa'ala kama ra'aytumuni fa'al yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya aikata irin abinda kuka ga nayi yanda kuka ga na sha ruwa a tsaye yace haka naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sha ruwa a tsaye wannan hadisi na cikin sahihul bukhari sannan hadisi na hudu a baban hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara musu yadda ke fada cewa kunnana akulu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu namshi yace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna tafiya muna cin abinci, abinci ne muna cikin tafiya kuma muna ci, wa nashrabu wa nahnu qiyam, yace kuma muna shan abin sha kuma alhali muna tsaye. Inja Abdullahi dan Umar yace mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna haka. Duk lokacin da sahabi yace maka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna kaza, to wannan ana kiran shi hadisi marfu, kenan yana da hukuncin hadisi marfu. Inda a ce aikata wannan aiki haramun ne, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai kyale mu'mini sai ya turo sako, sai ya sanar da manzansa domin a daina wannan aiki. An gane ko? Inda laifi ne cin abinci a tsaye, mutum yana tafiya yana ci, ko kuma shan abin sha a tsaye, inda laifi ne, to da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo sako an taka ma mu'mini birki. Don haka shine yace kunna na akulu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa nahnu namshi, yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mun kasance muna cin abinci, wa nahnu namshi alhali muna cikin tafiya, wa nashrabu kuma muna shan abin sha, wa nahnu qiyamun alhali muna tsaye. Wannan hadisi ne ingantacce kamar yanda al-Imam Tirmidhi Allah ya ji kansa shi ya rawaito shi, yace hadisi ne kyakkyawa, hadisi ne ingantacce. Sannan hadisi na biyar a baban hadisin Amr ibn Shu'aib daga babansa daga kakansa shine Abdullahi ibn Amr ibn al-As Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yashrabu qa'iman wa qa'ida, yace tabbas naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana shan abin sha a tsaye, kuma wani lokaci na ganshi yana shan abin sha a tsugunne. Gaba ɗayan fuskokin nan guda biyu shi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana aikatawa, wani lokaci ya ga yana shan abin sha a tsaye, wani lokaci ya ga yana shan abin sha a tsugunne. Kaga shi ma hadisi me yake tabbatarwa? Halaccin shan abin sha a tsaye. Sannan hadisi na shida a baban hadisin Anas Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'iman, Anas yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutum ya sha abin sha a tsaye. Ar-rajul anan la mafhuma lahu, ko da mace ce ci, an gane ko? So da yawa akan ambaci namiji ba dan komai ba, dan rinjayar da maza akan mata, amma ba dan yana nuna al'amarin ya keɓanta da maza ban da mata. Shine yace anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu naha an yashraba ar-rajulu qa'ima, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana mutun ya sha abin sha a tsaye. Qala Qatada, Qatada ibnu Di'ama as-Sadusi al-Basri Allah ya ji kansa yace fa kulna li Anas, sai muka fada ga Anas muka ce fal akal, shin yayi hani yaya maganar cin abinci, yayi hani cin abinci daga tsaye? Qala, sai yace zalika asharru aw akhbas, yace ai cin abinci a tsaye yafi sharri, yafi muni, yafi mugunta. An gane ko? Ma'ana shan cin abinci a tsaye yafi muni sama da shan abin sha a tsaye. Ashar ma'ana mafi muni, ko kuma akhbas kokonto ne aka samu daga marwaicin. Shin Anas caye masa zalika ashar ko kuma caye zalika akhbas? Gaba ɗaya ta fuskar ma'ana babu bambanci, ma'ana caye zalika ashar, ma'ana cin abinci a tsaye ce yafi muni sama da shan abin sha a tsaye. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, sai yace a wata riwaya tashi yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama zajara an shurbi qa'ima, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar game da shan abin sha a tsaye, ma'ana manzon Allah ya tsawatar kada mutun ya sha abin sha a tsaye. Sannan hadisi na bakwai a baban hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ke fada, na takwas ne ko na bakwai? Yace la yashrabanna ahadun minkum qa'ima, yace kada ɗaya daga cikin ku ya sha abin sha a tsaye, manzon Allah yace kada ɗaya daga cikin ku ya sha abin sha a tsaye. Kaga la nahiya ce, hani ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yi, kuma sai da ya karfafa hanin, wato da nuna tauki da as-sakila, chai la yashrabanna ahadukum, an gane bai ma ce ba la yashrab ahadukum ahadun minkum qa'ima, la yashrab ahadun minkum qa'ima chai la yashrabanna, kada ɗayan ku lalle ne kada ɗayan ku ya sha abin sha qa'iman atsiye, sai ya ce faman nasiya, duk wanda ya manta ya sha abin sha atsiye, manzon Allah ya ce fal yastaki, to ya yi kokari ya amayo abin da ya sha. Hadisin na cikin Sahihu Muslim. Don haka akwai hadisi a cikin Musnad na al-Imam Ahmad da As-Sunan na al-Imam Darimi ta hanyar Shu'ba daga Abi Ziyad At-Tahan ke faɗa cewa naji Abu Huraira Allah ya ƙara masa yadda na faɗa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yashrabu qa'ima, manzon Allah ya ga wani mutum yana shan abin sha a tsaye, fa qala lahu, manzon Allah sai ya ce masa ki, manzon Allah ya ce amayo abin da ka sha, qala lima, sai ya ce ya rasulullahi saboda me zan amayo abin da na sha, an gane ko, wato ba yana fito na fito bane akan umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa, a yana tambaya menene hikima wadda ta sa aka ce ya amayo abin da ya sha. Kala sai manzo Allah ya ce masa a yasurruka an yashraba ma'aka alhir, yanzu zaka yadda ka amince kana shan ruwa a ce kyanwa ko mu ce mage ta zo tana sha tare da kai bakinka bakinta. Kala la ya ce a ya rasulullahi ba zan yadda ba, ina shan ruwa ina shan abin sha bakina bakin mage tana sha ina sha. Kala sai ya ce to fa innahu qad shariba ma'aka man huwa sharrun minhu ash-shaytan, manzo Allah ya ce wanda ya fi mage sharri da mugunta da muni shi ne ya sha wannan ruwa tare da kai shi ne shaidani, shan ruwan da kai a tsaye manzo Allah ya ce tare da shaidani ka sha. Kuma wannan hadisi hadisi ne ingantacce, kaga a takaice waɗannan hadisai guda uku wanda malam ya zo da su a ƙarshen baban, abinda suke tabbatarwa hani game da shan abin sha a tsaye, domin anan shi wato Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hanin mutum ya sha abin sha a tsaye, haka nan bugo da ƙari ya yi hani game da cin abinci a tsaye, domin cin abinci a tsaye ya fi muni sama da shan abin sha a tsaye. A wata riwaya sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar game da shan abin sha a tsaye, kaga hadisai guda biyu. Na ukun anan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayan ku wato ya sha abin sha a tsaye, duk wanda ya manta ya sha abin sha a tsaye, manzon Allah ya ce fal yastaki, ya yi ƙoƙari ya amayo abin da ya sha. Kuma a hadisi na hudu wanda muka gazo da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce domin wanda ya fi mage sharri da mugunta shine ya sha wannan ruwan da ka sha tare da kai shine shaidani. To game da waɗannan hadisai wanda wasu suna nuna halaccin shan ruwa a tsaye, wasu kuma suna nuna rashin halacci cewa baya halatta mutum ya sha, malamai suka bi hanyoyin yaya za a yi su hada kan waɗannan hadisai. Wasu sai suka rinjayar da wasu hadisan akan wasu, wani hadisan suka rinjayar hadisan da suke bayani game da halacci, suka ce domin hadisan da suke bayani game da halaccin shan abin sha a tsaye sun fi inganci sama da hadisan da suke hani. Wasu malamai suka ce a hadisan da suke bayani game da halaccin shan abin sha a tsaye sun shafe waɗancan hadisai waɗanda suke hani game da shan abin sha a tsaye, an gane ko? Ma'ana hadisan da suka yi hani cewa kada mutum ya sha ruwa a tsaye, waɗannan hadisai a farko suka zo, kenan daga baya wasu hadisai sai suka zo suke bayanin cewa shan abin sha a tsaye ya halatta, illa kasancewar cewa hadisi kaza ya shafe hadisi kaza yana buƙatar a samu tabbacin tarihi cewa ga wanda ya zo da fari ga wanda ya zo daga baya, alhali ko anan ba samu ba. Sannan hanya ta uku da wasu malamai suka bi wato shine suka yi tawilin, wato suka yi kokarin hada kan hadisan, suka ce su hadisan da suke bayani game da hani game da shan abin sha a tsaye suka ce karhanci ne, ba suna nuna haramcin yin haka ba, an gane ko? Bai dai dace ba mutum ya sha abin sha a tsaye amma ba haramu bane, suka ce waɗannan hadisai su ko suna tabbatar da halaccin mutum yakan iya sha wato atsini. To illa kasancewar ita wannan hanya ta hada kan hadisan ita ce tafi dacewa, illa kasancewar hada kan hadisan da malamai suka yi anan suka ce hadisan da suka yi hani wannan suna kan zahirinsu haramci suke fa'idantarwa kwata kwata, baya halatta mutum ya sha abin sha a tsaye. Domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yashrabanna ahadun minkum qa'ima, kada ɗayan ku ya sha abin sha a tsaye. Manzo Allah ya ce faman nasiya, duk wanda ya manta ya sha abin sha a tsaye, falyastaki, manzo Allah ya ce ya amayo abin da ya sha. A wancan hadisi wata riwaya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da shan abin sha a tsaye. Kaga tsawatarwa siga ce daga cikin sigogi waɗanda suke fa'idantar da haramci. Manzon Allah ya tsawatar da mu'mine cewa kar su sake su sha abin sha a tsaye. To dan haka malamai suka ce waɗannan hadisai suna kan zahirin su abinda suke karantar da mu haramcin shan abin sha a tsaye. Sai dai idan muka kalli qara'in ko mu ce alamomi a cikin hadisan da suka tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha abin sha a tsaye, to akwai larurori waɗanda suka sa ya sha. Misali a nan, domin kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Abdullahi dan Abbas ya ci ko guga da ruwan zanzam ya bashi, manzon Allah ya kafa kai ya sha a tsaye, domin wannan mahalli ne wanda yake na cinkoson jama'a, guri ne wanda yake na cinkoson jama'a, a gindin rijiyar zanzam ne fa, wurin da baya rabuwa daidai da kibtawar ido da jama'a tsawon dare da yini, shine masallacin Allah mai alhurma. Haka wancan hadisi na kabsha, kasancewar salkar a ratiye take manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya kunce salkar ya kafa bakinsa ya sha. Saboda me yasa? Sabko wannan salka ma aiki ne, saboda haka larura ce ta sa ya kunce bakin salkar ya sha. Dan haka malamai suka ce duk lokacin da aka samu larura, to ba laifi mutum yakan iya shan abin sha a tsaye. In ma ya kasance babu makayi, salka a ratiye, to babu laifi, kana iya kunce bakin ka sha. An gane ku? Kuma a nan bugu da ƙari, malamai suka ce idan muka kalli su waɗannan hadisai na hani, farko dai hani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yi, wanda hani ku ka'ida abin da yake fa'idantarwa haramci, sai an samu dalilin da ya juyar da shi daga haramci zuwa halalci. Sannan kuma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani cewa duk wanda yake shan abin sha a tsaye ya tabbata cewa shaidani yana sha tare da shi. Sannan kuma hadisi na uku, tsawatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi. Sannan kuma huska ta hudu, manzo Allah ya yi umarnin cewa duk wanda ya manta ya sha abin sha a tsaye, manzo Allah ya ce in yayi kokari ya amayo abin da ya sha. Kaga duka waɗannan hadisai me suke fa'idantarwa? Haramci. To amma in an samu darura, ba laifi mutum yakan iya shan abin sha a tsaye. Kuma bugo da ƙari, malamai suka ce ka'ida da malamai suke da ita shine suke cewa alqawlu muqaddamun 'ala al-fi'li. Faɗa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ake gabatarwa akan aikin sa. Me yasa? Saboda game da ayyukansa akwai zaton me yiwuwa al'amarin ya keɓanta da shi. Gaya shi hadisin da shi ya zo ya sha a tsaye, kamar yadda Aliyu da ya sha ya ce tabbas ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha ruwa a tsaye kamar yadda kuka gana sha. To a cikin ayyukansa akwai zaton cewa me yiwuwa aikin ya keɓanta da shi, amma a nan duk hadisan da suka zo na hani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganganu ne, chai la yashrabanna ahadun minkum qa'iman, kada ɗayan ku ya sha abin sha halin yana tsaye. Haka kuma yace zajaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an yashraba ar-rajulu qa'iman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya tsawatar game da shan abin sha a tsaye. Kaga duka waɗannan hadisai faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk lokacin da aka samu faɗarsa da aikinsa sun ci karo, to a nan ka'ida ta malamai faɗar ita ake gabatarwa akan aikin kenan. Don haka sai a ɗauki hadisan da suke hani na cewa baya halatta mutum ya sha ruwa a tsaye kenan, sai dai in da larura a wannan lokaci babu laifi mutum yakan iya sha a tsaye. Nan insha Allahu ya kamata mu dakata, duk da cewa mu je hadisin wannan, babu wannan na gaba, hadisi ɗaya ne. babu istihbabi kauni saqila qaumi akhirahum sharaba ana abi qatada radiyallahu anhu ani nabiy sallallahu alayhi wa sallama annahu qala saqila qaumi akhirahum shurba rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na mustahabbancin kasancewar mai shayar da jama'a abin sha, to shine karshen su a wajen sha. Idan aka kawo abin sha ko aka kawo abinci kawai kilci jama'a kai ne zaka raba musu, to anan ka san da cewa abin da yake sunna ka zamanto kai ne karshe, sai kowa ya sha sannan ka sha. In abu ne aka kasa kai ne kake raba ma jama'a, to kowa zaka ba ya dauka, bayan kowa ya dauka sannan a ƙarshe kai ka dauka. Wannan shine karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine anan malam yazo mana da hadisin Abu Qatada, Allah ya kara masa yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ke fada saqil qaumi akhiruhum shurba. Manzon Allah yace mai shayar da jama'a wato shine karshen su a wajen sha, ma'ana duk wanda yake shayar da jama'a manzo Allah yace shine karshe a wajen sha, kenan sai kowa ya sha sannan shi ya sha. In kuma wani abu bai rage ba kuma dole ya dangana, kamar yanda anan yana nuna mana cewa duk wanda ya jibinci wani al'amari na al'umma, to anan ya zama wajibi a kansa yayi iya kokarin sa game da abin da zai amfanar da jama'a, sannan yayi kokarin ije musu duk abin da zai cutar da su, sannan ya gabatar da maslaha ta jama'a akan maslahar kanshi. Duk wani abu na nauyin jama'a in aka dura maka, to anan kai iya kokarin ka yanda zaka kawo ci gaba ga al'umma, koda zaka wahala kuma anan duk abin da zai gyara al'umma koda kai ba zai gyara ka ba, to shi ya dace ka gabatar da shi. Amma sabanin mu a yau abu in ba ya gyara ni ba, inda jama'a zai gyara to sai dai in banzatar da shi, haka dabi'ar mu take. Wanda ku karantarwar addini abu koda ba zai gyara ka ba, inda ya gyara jama'a to kai kokari ka aikata wannan abu, ka nemi sakamakon lada a wajen Ubangiji subhanahu wataala. Idan ka dauki magabatan kwarai kokari suke su sadaukantar da kansu, su wahalatar da kansu domin al'umma su ta ji dadi koda su za su sha wahala. Dan haka annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana in ka jibinci shayar da jama'a ka wakilce su, to kai ne karshe. Koda a ce a karshen wata diddiga ce za ta rage, anan maslahar jama'a ita za ka gabatar akan maslahar kanka. Wannan kuma yana nuna mana ɗabi'a ta mumini, kamar yanda aka san shi shine fifita ƴan uwan shi mumine akan san kanshi. Koda kana son abu, in ƴan uwanka mumine suna so, to abin da ya kamata ka gabatar da san ƴan uwanka mumine akan san kanka. Wannan ɗabi'a ce ta mutanen Madina wanda Allah ya jinjina musu a can cikin suratul Hashr. Ubangiji ta'ala yana faɗa, wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Wato suna fifita ƴan uwansu akan san kansu koda suna da buƙatar abu. Koda kana da tsananin kishirwa anan, in dai kai zaka shayar da jama'a, to abin da ya dace anan sai ka shayar da jama'a, in sun gama sha sannan a ƙarshe kai ka sha. In kaga a matsakake kana da bukata anan, in ka wakilce su ka fara ba su sha, to waɗanda suka rage ka nemi izinin su, in sun baka izinin sha ka sha, ba laifi kana iya sha. Amma in ba su baka izini ba, sai ka gama shayar da su sannan a ƙarshe kai zaka sha. Kuma wannan hadisi yana nuna mana abinda ake bukata da mu yi kokari mu koya ma kanmu daukan hakuri da kaskanta kai. Duk halin da muke ciki mu yi kokarin yanda zamu jimre, kuma mu yi kokarin yanda zamu koya ma kanmu kaskanta kai, ya zamanto mu gabatar da amfanin jama'a akan amfanin kanmu. Nan insha Allah zamu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.